kamar yadda rahotanni ke cewa wata motar safa ce mallakar Adama Sunshine dauke da fasinjoji ta kwace wa direban ta sakamakon fashewar tayar motar ta yi inda motar ta hau kan wasu yara da ke wani rafi a bakin hanya wannan nan take ma motar ta kashe mutane 13 ciki ko har da yara almajirai Malam Muhammad Allami da ke zama jami'in yar labarai na karamar hukumar Gasol ya bayyana da lamarin ya faru
wallahi wata mota ne kawai take tafiya sai ta saki hanya mota irin homa din nan ta saki hanya sai ta afka ma yara guda 10 yara da suna wanka da wanki haka a wani kawai mai suna Gorando to kawai sai ta afka musu ta murkushe yara kiyamin 13 tare da likita wayansu guda 3 yanzu haka suna asibiti
mota yara nawa ne motan ta taka
yara 13 ne yanzu ma akwai labarin da yake zuwa dubin dubin ta cewa guda 2 sun fara mutuwa cikin wayar da suka birkita to masu ajin hawa ma suna da nasu in suka saki mota akan hanya kai ka ce da tashin duniya ne kwana-kwanan nan ma kusan haka ya faru Allah ya da ya kiyaye wata mota kawai ta fadi akan kayakin jama'a da sauransu daga dare a bakin kasuwan mutum biyu
kawai zai tuni ma aka ɗebe gawakin waɗannan yara yayin da ku aka garza da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaje ya bayyana
Toyota Boss Adamawa Sunshine ta ba Makodi daidai wani gari ana ce da ita Gorando kusa da mutum biyu nan wuri gare kaucewa irin ramukan da suke kan hanya sai ya je ya kauce ya je ya kashe wayannan mutane guda 12 yara ne suna kogi suna wanka ya je ya buge su suka mutu direbobi kiran da za mu yi a direbobi shine su rage gudu da kuma su tabbatar da motocinsu tana da lafiya sama matayi motocinsu suna da lafiya in kaucewa irin wannan hatsarin da yake faruwa
amma wanda suka ji ciwo kuma yanzu ya aka yi da su
wanda suka ji ciwo an kai su asibiti ana musu jinya
ina abubuwan tausayi ma dai shine cikin wanda hatsarin ya ruza da su har da almajirai na tsangaya a rama Malam Usman na cikin malaman almajiran
almajirai na guda goma guda tara ne amma takwas sauransu ɗaya bayan ɗaya ya ji ciwo ba ya warke
na ce ya lamarin ya faru
lamarin ya faru misalin karfe daya tsara kafa sun kai da sun gangara sun tafi inda suke wanka to daga nan bakin inda suke wankin kuma sai Allah ya kaddara ita wannan direban mota wadda wata homa sai mota sai ta gangara wannan kwarin ta ma take hanya zai buge wani rami ne sai ya samu yaran su sun wanka suna da isa kuma sun kai da fashe kuma sai dai gangara su nan dai har wajen mutum takwas na suka rasu amma nan take ne mutum goma sha biyu ne suka rasu da wani mutum akwai wani nasa mutum hudu akwai ne wani yaro mutum daya kaga an samu ne mutum goma sha biyu ke amma na takwas ne wanda suka samu raunuka sun ara asibitin mutum biyu
kamar yadda kididdiga ke nunawa akasarin hadarin da ake samu a Najeriya fa ana ma dangantawa ne da matsalar lalacewar hanya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya